آتي أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci na Al-Firdaus, a wannan unguwa ta Sabon Gari, a garin da magaran jamhuriyar Niger, a wannan rana ta Juma'a. Wannan rana ta Juma'a daren Asabar, wanda ya daidai da 2 ga watan Al-Muharram, bayan hijirar manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda ya daidai da 27 ga watan 6 2025 miladiya. Mun hadu a wannan wuri wanda yake mafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala, masallaci, a daidai wannan lokaci domin gabatar da littafinmu mai albarka na Hisnul Muslim min Azkaril Kitabi was Sunna, wallafar Malam Sa'id bin Ali bin Waf Al-Qatani, Allah ya ji kansa da rahma. Insha Allah, yau za mu tashi akan fadlul zikir, falalata zikiri. Amma gabanin wannan, kamar yadda muka yi ishara cewa muna cikin watan Al-Muharram, yau muna 2 ga watan Al-Muharram. Kenan jiya Alhamis ya dace 1 ga watan Al-Muharram, shine wata na farko a cikin jerin kalanda ta Musulunci. Mun sani Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin Al-Qur'ani, a cikin suratu Tauba, inna iddata shuhuri inda Allahi suna 10 shaharan fi kitabillah, yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum, aya ta 36. Allah ce lalle adadin watani a wajen Allah subhanahu wataala guda 12, kuma haka Allah ya kaddara tun lokacin da Allah ya halicci samai da kasai. Haka Allah ya kaddara, ya zartar cewa wata 12 shine zai bada mi shekara guda. Kamar yadda muka sani, sakan 60, ko mu ce second 60, as-sawani da larabci, su ne suke bada minti guda, daƙiƙa kenan guda. Mintuna 60 su ne suke bada mi awa guda. Awanni 24 su ne suke bada mi rana guda. Rana 360 su ne suke bada shekara guda. To a cikin wannan shekara, ko kuma gabanin wannan awanni 24 muka ce su suke bada rana guda. Ranaku kuma guda 7 su suke bada mako guda, sati guda. Mako kuma 4 shi yake bada mi wata guda, wata kuma 12 shi yake bada mi shekara guda. To Allah subhanahu wataala ya kaddara cewa watanni guda 12 ne. Kuma wayannan watanni guda 12, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani su a cikin hadisin sa, cewa watannin musulunci sune na farko wata na farko shine Al-Muharram, wata na biyu Safar, wata na uku Rabi'ul Awwal, wata na hudu Rabi'ul Akhir, wata na biyar Jumadal Ula, wata na shidda Jumadal Akhira, wata na bakwai Rajab, na takwas Sha'ban, na tara Ramadan, na goma Shawwal, na sha daya Zulqa'ida ko Zulqa'ada, na sha biyu Zulhajj ko Zulhijja. To a cikin wannan watanni guda goma sha biyu, na farkon su shine mi Al-Muharram. Kuma Allah cikin wannan aya ce minha arba'atun hurum, a cikin wannan watanni guda goma sha biyu akwai watanni guda hudu wanda suke da alfarma. Wannan watanni hudu wanda suke da alfarma, manzo Allah ce salasun mutawaliyatun, guda uku a jere suke, Zulqa'ada, Zulhijja da Al-Muharram, kaga wannan a jere suke. Yace wa Rajab, da shi kuma Rajab baina Jumada wa Sha'ban, shi kuma Rajab yana tsakanin Jumada al-akhira da mi Sha'ban. To wayannan watanni ana ce musu masu alfarma saboda Allah subhanahu wataala ya haramta yin yaki a cikin su, ko a lokacin jahiliya, ko a lokacin jahiliya ba a yin yaki a cikin wayannan watanni guda hudu, da watan Rajab, da watan Zulqa'ida, da Zulhajji, da kuma watan Al-Muharram. Kuma Allah ya ce mana a cikin wannan aya, fala tazlimu fihinna anfusakum, kada ku zalunci kawunanku a cikin wayannan watanni. Zalunci malaman tafsiri suka fassara shi, suka ce ta hanya biyu. Na farko shine ka aikata abin da Allah ya haramta ma, saboda duk wanda ya aikata abin da Allah ya haramta mai a cikin wayannan watanni guda hudu, to za a limka mai zunubi sama da in ba wannan watanni ne ba, saboda suna da alfarma ta musamman. Haka kuma zalunci na biyu, kada ka saki kai sakaki da abubuwa na wajibi da Allah ya dora ma, saboda dan adam yana samun zunubi ta hanya biyu ne. Hanya farko Allah ya hana yin abu kai, to zaka samu zunubi. Hanya ta biyu Allah ya ce dole ayi abu kai kuma ka ki, to shi wannan za a samu zunubi. To Allah ya ce kada mu saki mu zalunci kawunan mu ta hanya aikata abin da ya hane mu, ko kuma rishin aikata abin da ya wajabta mana, saboda watanni ne masu alfarma. To a cikin wannan watanni, Al-Muharram shine wata na farko a cikin jerin kalanda ko watanni na Musulunci. Duk da zaka ji Bahaushe yana cewa watannin Hausa, amma na kuskure ne, ba watan Hausa bane ba, saboda addinin Musulunci ba na Hausa bane ba, ce ake watannin Musulunci. Wan kace na Hausa, su kuma zabar ma su ce mi, Fulani su ce mi, Bare-bare su ce mi, to dauka anan Niger, to ƴan Nigeria su ce mi, ƴan India, ƴan China, kenan Musulunci watanni ne na Musulunci, ba a cewa watannin Hausa. Take watan Musulunci, saboda in ka ce watan Hausa, to su kuma sauran ko mu Hausa ne kadai musulmi a duniya, kaga wannan kuskure ne. Kenan ta ake watan Musulunci ba watan Hausa ba, kuma abin a fili yake ai, tunda in ka ce watan Hausa ai ba Hausa bane kadai musulmi a duniya, shi kuma addini na kowa da kowa ne. Dan haka kenan wannan wata na Al-Muharram shine wata na farko. Kuma kamar yadda muka sani, mutane suna tambaya wai idan aka shiga cikin sabuwar shekara ta Musulunci me ake yi, ba a samu wani abu ba ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin addu'a ko wani abu da ake in wata ya shiga na Musulunci. Sai dai kawai abinda malumai suka ce, ana so mutum kowa ya ma kanshi hisabi, kowa ya ma kanshi raskwana, kowa ya tsaya ga shekara da ta wuce wasu abubuwa ne ka aikata masu kyau da marasa kyau, ma'ana ka zo kama kanka hisabi, ka auna tsakanin kyawawan ayyuka da ayyuka na shari, wanne suka fi yawa a shekarar da ta wuce. In Allah ya madace ayyukan alkhairi ka yawaita a shekarar bara, to sai ka gode ma Allah na farko kenan. Na biyu kuma ka roki Allah ya karba ma. Na uku kuma ka roki Allah ya baka ikon lullumka kyawawan ayyuka sama da wanda ka yi a shekarar bara. In kuma ayyukan shari ka yawaita, to sai ka roki Allah gafara, kuma ka roki Allah wannan shekarar da aka shiga ya madace daga munkatar wajen nisanta miyagun ayyuka da ayyuka na sabo. Kenan kowa zai ma kanshi wannan raskwana. Mu mafi yawancinmu za ka ga mutum yana iya shekara guda ba bai ma kanshi hisabi ba. Alhali sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su idan mutum ya zo kafin ya kwanta bacci sai ya ma kanshi hisabi. In suka zo za su kwanta, eh mutum to ya ce to yanzu a wannan wunin na, tun daga tashi na daga bacci har zuwa yanzu na komo zan kwanta, hey sai ya yi hisabi, dami-dami na yi masu kyau, dami-dami na yi marasa kyau. In ya auna ya ga abubuwan da ya yi a cikin awannin shi da mintunan shi na wannan awa ɗin da yake da guda 24, to sai ya gode ma Allah, kuma ya roki Allah ya sa gobe ya lullumka ayyukan alkhairi sama da wanda ya jiya, kullum haka suke maka su. Saboda in kana ma kanka hisabi da lissafin ayyuka da kake tsakanin masu kyau da marasa kyau, to wannan zai sa ka ringa kaffa-kaffa da taka tsantsan wajen nisanta sabon Allah. Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yarda, ke ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu amalakum qabla an tuzanu, yace fa innahu ahwanu alaykum gadan an tuhasibu anfusakum al yawma, Umar dan Khattab kowa san shi babba ne daga cikin sahabban manzon Allah, bari ma shine matsayi na biyu a cikin sahabban manzon Allah bayan Abubakar. Yana daga cikin khulafa'ur rashidun, yana daga cikin al-asharatu al-mubashshiruna bil janna. Yake cewa hasibu anfusakum kuma kan ku hisabi qabla an tuhasabu, tun kafin a muku. Ma'ana mun sani Allah zai mana hisabi ran tashin kiyama, a zo a auna tsakanin ayyukan mu kyawawa da munana. Faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, idan kyawawa suka rinjaye munana to Allah ya ce wannan ka rabota ka tsira. Amma wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun, amma idan munana suka rinjaye kuma kyawawa to wannan mutun ya tabi. To ya za a yi ka tsira a gobe kiyama aka zo za a ma hisabi? To shine ka ringa ma kanka yanzu, ka ringa auna tsakanin kyawawan ayyuka da munana wanne ne kake. In kana aunawa, in kaga munana suka yi yawa, to zaka ba kanka burki ka dakata ka ci abi dace ba, a ce a yau a wuni na miyagun ayyukan da na aikata sun fi na alkhairi. To amma muka zamanto muna tahiya kara zuba, ban ma auna tsakanin kyawawan ayyuka da munana, to ya ran tashin kiyama kaza ka ibu ma kanka abubuwan da ba za ka iya dauka ba. Yace saboda duk wanda ya ma kanshi hisabi a yau, to insha Allah hisabun gobe ran tashin kiyama zai zo mai da sauki. Malamai suna buga misali, yanzu muna ganin ai mahajjata dai suna dawowa, a kaddara an ce daga hilin jirgi kowa alhaji an iyakance mai irin kayan da zai dauko ya zo da shi, an kayyade ma iya kilogram ko ton din da za ka iya dauka. Misali a ce kowa an kayyade mai kai nauyin kayan shi su wuce kilo 100, to kai da mun tun kafin ka zo ma a airport ka zo hilin jirgi ka auna kayan ka tun daga gida kaga ba su wuce ba kilo 100 ba, kaga hankalinka kwacen ka zo ko ka san kowa auna dai ba su wuce ba 100 ba za su wuce. To amma kai ne baka auna ba, kai talabto kaya, kai talabto kaya, yayin da ka zo aka ce ya kai kilo nawa 1000, to ka san ne baka wuce ba, tunda an iyakance an yi limit, an ce mi, an ce ya zamanto kai ya wuce kilo 100. To da haka kenan kowa ya yi ma kanshi raskwana. Kenan shekara da ta gabata ka tsaya kari sai ka ga wasu ayyuka ka yawaita aikata, ka roki Allah kurakurai da aka aikata bara Allah ya yafi, kuma Allah ya ba mu ikon nisantarsa a wannan shekara. Kyawawan ayyuka kuma Allah ya ba mu karfin hali da kuzari da karfin gwiwa wajen mi lillimka sama da ayyukan da muka yi, kuma ka roki Allah ya sa ta zamanto shekara ce ta alkhairi da budi da albarka a gare ka. Shikenan kawai adda ce za ka yi da fatan alkhairi. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana a cikin wannan wata na al-Muharram azumtar azumi na tasu'a da ashura, kamar da ya tabbata hadisin Abi Huraira wanda yana cikin Bukhari da Muslim. Manzo Allah ya ce afdalus siyam ba'da ramadan shahrullah al-Muharram, yace mafificin azumi bayan azumin watan Ramadan shine azumin da mutum zai yi shi a cikin watan Allah mai alfarma na watan al-Muharram. Da haka wannan wata ne da ake so mutum ya yawaita azumin nafila, saboda babu azumin da ya fi soyuwa da falala a wajen Allah sama da azumin nafila da mutum zai yawaita yi a cikin wannan wata na al-Muharram, musamman kuma azumin tasu'a da ashura, wanda an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da yin azumin ashura. Hadisin Abu Qatada al-Ansari da hadisin Abdullahi dan Abbas wanda suna cikin Bukhari da Muslim, manzo Allah ya ce ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana al-madiya, an tabbai manzo Allah game da azumin ashura yace ina sa rai da fata cewa Allah subhanahu wataala zai kankare zunubin shekarar da ta wuce. Kina azumin ashura idan mutun yayi kina zai samu mi kafara zunubin shekara guda, kaga wannan falala ce ta Allah subhanahu wataala. Shi kuma na tasu'a ana yin shi ne domin a saba ma Yahudawa, saboda manzo Allah da yazo Madina kamar da Abdullahi dan Abbas ya bada labari ya tado kenan Yahudawa suna yin azumin ashura ranar 10 ga watan al-Muharram. Sai tambaye su mesa suke yi, suka ce haza yawmun azim, haza yawmun najjallahu Musa wa qaumahu min fir'aun, suka ce wannan rana ce mai girma, rana ce da Allah ya tseratar da annabi Musa da mutanansa banu Isra'ila daga fir'auna. To a ranar 10 ga watan al-Muharram ne Allah subhanahu wataala ya tserar da annabi Musa lokacin da fir'auna ya biyo shi har suka shiga ruwan kogin Nil, ruwan Maliya Meruj, ga Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa ya buga sandar shi a wannan ruwa wanda ya musu titina da hanya suka bi suka huta. Shi kuma fir'auna da ya shigo sai Allah subhanahu wataala ya sa ruwa haɗe shi, fa agraknahu wa man ma'ahu jami'a, Allah ya sanya ruwan ya haɗe shi da mutanen shi gaba ki daya. to a wannan rana ce Allah ya hallaka Fir'auna da mutanansa ya tsira da Annabi Musa da Banu Isra'ila to yayin Annabi Musa yake azumta wannan rana shukran lillahi domin godiya ga Allah to su ma Yahudawa suke yi to yayin manzo Allah ce to tunda ku kuna yi kuma Allah ya umarce ne saba mu yace to insha Allah la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'a yace in Allah kai ni shekara badi ni kuma zan hada in yi 9 da 10 domin mi domin in saba mu saboda Allah ya umarci manzo Allah ya saba ma Yahudu da Nasara a cikin komai yasa zaga manzo Allah na cewa khalaful yahuda wan nasara mu saba ma Yahudu da Nasara daga kenan ana so ayi azumin 9 da 10 insha Allah a wannan shekara azumin 9 zai tashi ne rana ita yau in Allah da kenan kowa riki rana ito bandredi proshen kenan zai tashi le 4 ga watan 7 rana ito shine rana azumin tasu'a ranar subdu samedi kenan le 5 zai dace da rana ashura idan kowa sai dau niyya da azama cewa insha Allah juma'a mai zuwa da subdu zai azumin tasu'a da ashura fatan Allah ya ba mu iko ne sai mu dawo cikin karatun mu a cikin hisanul muslim zamu tashi fadlul zikr falalata azzikr yanan ambato na Allah subhanahu wataala to da farko in aka ce azzikr kalma ce wadda tana da ma'anoni daban-daban a yaren larabci masdari ne nami zakara yazkuru zikran a yaren larabci tana daukan ma'anoni kamar haka na farko tana daukan ma'ana hifzu shay'i wastihdaru fi zaini ka haddace abu kuma ka halarto da shi a kwakwalwarka shine zaka ji mutum yace azkuru kaza ma'ana ina tunowa da abu ma'ana tuno da abu tuno abu da larabci ana ce mai azzikr azkuruka jayyidan ina tuno da kai sosai ma'ana ban mance ka ba ma'ana ina tare da kai rafel kenan ina tuno da kai kenan ina daukan ma'ana tuno abu azzikru da mi da yaren larabci haka yana daukan ma'ana zikiru shay'i alal lisani bi an tantiquhu bi lisanika shine ka furta abu da bakinka da harshenka furta abu da harshe shi ma ana ce mai azzikr wannan kuma ya zo a Qur'ani a cikin suratul maryam da Allah yake cewa zikiru rahmati rabbika abduhu zakariya ma'ana ambatan rahama ubangijinka ga bawan shi annabi zakariya kenan zikiru ana ne ambato abinda zaka furta da bakinka ma'ana Allah ya umarci manzo Allah ya ambaci rahamar da yi wa bawan sawa annabi zakariya kenan yana daukan ma'anar furta abu da baki ana ce mai azzikr haka kuma ma'ana ta uku yana daukan as-sana'ul hasanu wash-sharafu azzikr yana daukan ma'ana as-sana'ul hasan ma'ana kyakkyawan yabo wash-sharafu da daraja to shi ma yana zuwa Qur'ani a cikin suratul zukhruf aya ta 44 Allah yana cewa wa innahu la zikrul laka wa liqaumika wa sawfa tusalun wa innahu lalle shi wannan alqur'ani la zikrul laka ma'ana daraja ne da daukaka a gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa liqaumika haka daraja ne da daukaka ga mutananka kuma sawfa tusaluna kuma Allah ya ce sasanni za a tambaye ku game da wannan alqur'ani kun nemi ilimin sa kun iya karatun sa kuna karantawa kuna aiki da shi Allah zai tambaye mu akan wannan da haka dai anan da Allah ya ce wa innahu la zikrul laka ai wa la sharaful laka shine ake ni da azzikr ba da daraja da daukaka to wannan shine ma'anar zikiri a yaren larabci ko yazo da ma'anar mi yazo da ma'anar tuno abu ko yazo da ma'anar furta abu da baki ko yazo da ma'anar daraja da daukaka amma a yare na shari'a wannan an sans linguistic ne muka wadi logatan a yaren larabci amma an sans ne jibere a yare na shari'a addinin musulunci to in aka ce zikiri shine mi zikrul abdi li rabbihi shine bawa ya ambaci ubangijinsa wa sana'uhu alaihi kuma da yin yabo ga ubangijinsa wannan ya zamanto bilisanihi au biqalbihi au bijawarihi ma'ana zikiri ana yin shine ta hanyoyi guda uku ko ka ambaci Allah da zuciyarka ko ka ambaci Allah da harshenka ko ka ambaci Allah da gangar jikinka misalin ambatan Allah da harshe shine mi shine kama yin subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to wa'innan duka ana ce ambaton Allah saboda mi kana yin yabo ne ga Allah in kace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ma'ana kana tsakake Allah daga dukkan tawaya da naqasu da kuma mi da kuma gazawa shi Allah ya tsarkaka bai da bi da mata, bi da abokin tarayya, kuma Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai. To shi yasa duk inda muka ji an ce subhanallah, tsarki ya tabbata ga Allah, ma'ana kana tsarkake Allah ne daga dukkan dangi na tawaya, dukkan dangi na naqasu, da dukkan dangi na mi na koma baya ko gazawa, saboda shi Allah kamilun ne, cikakke ne daga kowace fuska. To haka in ka ce alhamdulillah, yabo da godiya tabbata ga Allah, kaga shi malami mi yabo ne kai ga Allah. In ka ce Allahu akbar, Allah shine mafi girma, yabo ne kai ga Allah. In ka ce la haula wala quwwata illa billah, babu dabara babu karfi sai ga Allah, ma'ana duk wanda yake jin ƙarfi, duk wanda yake gani yana da dabara, to ƙarfinka da dabara ka bai kai ba na Allah, saboda ƙarfin Allah sama yake da na kowa, kuma dabara Allah sama take da kowa. Dan haka dabara da ƙarfi na Allah ne subhanahu wataala. Haka idan mutum ya ce la ilaha illallah, babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah, shi ma menene kai? Yabo ne kai ga Allah. Kina irin furta wa'annan abubuwa ana ce musu azzikru bil lisan, ma'ana ambatan Allah ne da harshe. Haka kuma akwai mi, akwai karatun Qur'ani, shine ashrafu zikr bil lisan, ma'ana zikirin da mutum zai da harshen shi, to babu kamar karatun Qur'ani. Saboda mi? Karatun Qur'ani magana ce ta Allah, alqur'anu kalamullah. To lokacin da kake karanta alqur'ani, to shi ma nan kana ambatan Allah ne, saboda mi? Magana Allah subhanahu wataala ne. Haka addu'a, lokacin da kake addu'a, shi ma wannan ambato ne kake ga Allah, saboda wa kake roka? Allah kake roka. To wannan ana ce mishi azzikru bil lisan, ma'ana mutum ya ambaci Allah da harshen sa ta hanyar karanta Qur'ani, ko yin kalmomi na tasbihi da tahalili da tahmidi da takbiri da sauransu. He na biyu, azzikru bil qalb, zikiri da zuciya. To azzikru bil qalb shine mi? Shine mutum ya ringa tuna Allah a ran shi, a cikin zuciyar shi, ka ringa tuna girman iko na Allah subhanahu wataala. Kai kadai kana zaune, ka ringa tuna kadiba, kaga Allah ya halice mu mutane daban-daban. Allah ce fi anfusikum afala tubsiruna, Allah ce washin ku akan kawunan ku, ku mutane bakwa diba, akwai aya da take nuna cewa Allah ne kadai cancanta abota masa. Mu ka diba cikin mutane zamu gami, wasu harare, wasu bakake, wasu wankan tarwada, ga sun mutane kala iri-iri daban-daban. Wannan bangaren kular ko allaun, to kuma yake dawo bangaren, wani ka ganshi mai jiki, wani ka ganshi siriri, wani ka ganshi dogo, wani ka ganshi gajere. Sai kaga mutane ga sunan iri-iri daban-daban. To duka wannan yana nuna mi? Mai yake da suna. To wannan arin ka ringa tana, kuma kaga a cikin mutane akwai masu fahimta, akwai wanda ba sa fahimta, akwai masu hankali, akwai masu basira, kaga komi a cikin mutane ga sunan akwai. To kago wanda yana nuna mi? To ka ringa tana irin wannan, zai ringa saki yana in kana tana, kace kai gaskiya Allah mai girma ne, Allah mai iko ne, ka diba da yadda ya halice mu mutane, ga munan kalaluwa daban-daban. Kai Allah da ya halice mai mu da yare daban-daban. A nan Niger kana Niger, sai ka ji wani in baka yi zabarmanci yana zabarmanci ba, sai ka ringa wa maki, kai ba abin da kake fahimta, amma Allah ya sa abin da yake wani, wanda yake tubanci, wanda yake barbanci, wanda yake falatanci, ga sunan. To in ka yi ta kasan ma haka, wanda yake chananci ko indiyanci ko rashanci ko italiyanci, da duk sauran yarurruka Allah ya sani. Kaga a yarurruka ma in ka diba, kuma ga mu Allah ya yi mu kabilu iri-iri, wasu Hausawa, wasu bare-bare, kuma kowa da irin al'adunsu. To kaga wannan kadin ka kalla, sai kaga Allah mai girma ne. To wannan a cikin mu mutane, ka koma cikin dabbobi ka ringa tunani, in kana kallon dokumentar, misali ka dauki irin dabbobin ruwa, sai kaga a cikin ruwa gashi nan dabbobi kiyaye iri-iri, nau'uka daban-daban a ciki, kuma duka Allah ya san da zaman su, kuma Allah yake kula da su. To dabbobin da suke kuma tudu ga su na iri-iri, akwai na gida, akwai na daji, izani mu domestic da sauvage. Na gida ga sunan kagadi ba, irin su tumkiya, su akuya, su wane ne, kazo cikin tsuntsaye, irin su kaji, su talatalo da zabuwa da sauransu. Kuma yake ga kowa da yake gudanar da rayuwar shi da yadda Allah ya tsura shi ke rayuwar shi. To kaga wannan zai nuna ma girman Allah subhanahu wataala. Ka koma dabbobi na daji, ka diba ka ga irin koramu da Allah ya zuba a duniya, da irin ruwan da suke koramar ruwa, da zaka ga tana bulbulowa a cikin dutse, in kana gani a daidai, kawai kaga ruwa ne gashi ne yake bulbulowa daga cikin dutse, kuma haka yake kawai. Ga itace zaka gani iri-iri, yanzu kaga muna tattara damuna, idan damuna ta tabbata, in ruwa aka yi ruwa, kaga ko ina yayi yabanya, ko ina kore shar, kaga shukoki iri-iri. Shi yasa Allah subhanahu wataala ce ku diba ku ga hikima ta Allah. Ruwa da ake ɗaya ne, amma wannan ruwan da yake sauka a cikin shukoki, amma zaka ga wata itace ka ji ta bauri gare ta, wata ka ji tsami gare ta, wata daci gare ta, wata zaki gare ta, kuma yuska bima'in wahidin, haka Allah ce dukansu da ruwa ɗaya ake shayar da su, to amma ya ɗanɗanon sai bambanta. Wannan kaga ka tsaka tunani ka ce ka sai Allah ne yi gudu. To kuma ka ringa tunanin mi? Girman halittar sama. Kowa ya sani ƙarya ne a zo a yi gini ba tare da an sa ba mi tubali ko fondasiyon ba,
yanzu wannan masallacin wannan rufin ai kai ka san abin da rike shi wannan katango ne kuma ka taba ganin an yi ruwa ba a zo aka saba tubali ba a saka fandaman ba dimshiki ba to amma gari ba samu ga yadda Allah ya ta da girman ta da fadin ta ba abin da ya tokare ta kada kana lissafi ga girman sama nan kaji ba yadda Allah ya halicci sama bi gairi amadin tarawun haka Allah ce babu wani dimshiki da ya rike ta kuma Allah ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawud wannan sama ka kare mata kallo Allah da ya halicce ta tayi shekaru milikan da Allah ne kadai san adadin su to amma hayyo bata taba suwa ba bata taba tsagiya ba bata taba kodiya ba bata taba karkacewa ba amma kaje gadi ba babu ginin da za a koro mata za a ta dauki shekaru ba ta kaga ta suwa ba ko tayi tsatsa ba ko noji ya bantale ko ya tille ko ya wani abu amma ta sama an ka kalle ta yadda take haka take bata taba canza ba to kago wannan shi ma a zuciyar ka ne za ka rinka irin wannan zikirin zikirin kalbi kana tuna ka to kaji ba ka girman sama nan Allah kuma yake rike da ita da ikon sa kudi ba baga rana da take hutawa kullun da sa ta hutu daga gabas ta hada yamma kuma tahiyya take masana suka ce rana tana tahiyya a duk sai gona da tahiyya kilometer 240 dai san current kilometer take a duk far sai gona wannan rana da muke gani kuma tazaran mu tsakanin mu da ita san su a santi million kilometer ne million 160 kilometer million 160 tsakanin mu da rana tazara distance da take tsakanin mu da ita kuma wannan Allahu alam wannan abincike ne wa aka tayi ya haka to amma ya kake gani yadda take tahiyyar nan taje ta komo kullun ba ta taba washi ba kowa ta ba samu ta samu cikas irin in kuna tahiyya a mota ko wata ne kaga mota ta muku fan a hanya ko ta tsaya kak tunda ake rana ba ta taba ganin wata ta wuce ko ta tsaya a waje guda ko ba ga ta kwashi awanni ba ta motsa ba ta ba samu tasgaro ko cikas ko matsala ba to kai kaga da ka kalli wannan kai ga san Allah mai iko ne yadda yake sarrafa ranan nan taje ta gawo taje ta zo kullun ga wata in dare kaga wata ni ba ku ga ikon Allah wata yana fara ne daga jinjiri shi yasa ake ce mai alhilal kwasan linar wani yana fara ne da dan figigi zaka gashi dan jinjiri yana girma yana girma yana girma har sai ya cika a daren 14 wanda ake ce lailatul badr kaga ya cika farko din shi duka ya cika kuma ni ikon Allah in ya cika kuma kaga yana ragiya yanzu ba yana da karami ba ya cika ba kuma daga wani ringa to in ka diba wannan ka cika gaskiya Allah mai iko ne ka diba tarmamu walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi masabih yadda Allah ya kawata sama da hutulu sune mu tatsunniyi le zetwal da dare kaga tatsunniyi gunin ban sha'awa ga sunan Allah sanya su domin su zama to ado ga sama kuma warzumal lishayatin kuma ana yiwon shaydanu wanda suke zuwa sato magana a sama kuma wa alamat kuma wasu suna amfani da tatsunniyi wajen mingane hanya wannan sune sababba ko manufofi guda uku da yasa Allah sanya mi tatsunniyi a sama kuma daga Allah hudi alqur'ani to ka diba wannan ka Allah mai iko ne diba wannan kasa da muke tahiyya a saman ta duk karfin ka baka saba ka tashi ka bura ka bug ka tilla ta ma'ana a ce ka bige ta a ce kasa ta tsage babu sarauki ba a taba yi ba kuma ba an yi ba a ce wanda wai saboda jin kari zai barabara ko ya dage ya noshi kasa ko da hannu ko da kawai a ce ta tsage kun taba gani ba a taba yi ba kuma wannan kasar da muke tahi ka diba ka gani ihon Allah in aka shimfiɗa tabarma in ana iska me kake gani tabarma kada ta take ya an yi dabara an dan samu wani abu mai dan nauyi ko ice ko wani dutse a dora dan kai ya ringa bi tahiyya da ita to amma cikin ikon Allah Allah ya ce da ya so wannan kasar da kauhe da hiye barta kan muna tahiyya ko ta ringa kwambaba kwambaya da mu kana tahiyya tana gaba tana baya da kai ko kuma inda Allah ya so da hiye bari ko muna tahiyya in ka tako wani waje kawai ka nitsi ya an hulluka amma Allah mata kaburi kuma ya sanya duwatsu wanda suke rike da ita batta girgizawa hatta girgiza kasa da muke gani Allah yana yi a wasu kasashe da Allah ya nuna karfin ikon sa ne kaga kasa za a yi girgiza a segon uku ko hudu amma kaga an yi asara mutane bila adadin da gidaje bila adadin kai Allah su ko in yace ta tsage ko mutane ne za su hata kasa to amma Allah ya rike ta kuma a sama wannan kasa muke tahiya a sama wannan kasa muke gini a saman ta a sama wannan kasa muke shuka hatsarai su to duka wannan mai iko ne na Allah wai ba ma mamaki ka je ka shuka kwaya a kasa kare ka tahiya ka amma ta hutu tana har ta girma duka wake wannan abun Allah to wannan shine yake ce azzikr bil qalbi irin wannan ayyuka na Allah to ana so ka ringa tunawa su a cikin zuciyarka to shi wannan ana ce mai ambato ne na Allah saboda wannan din in kana yi shi ma zai kara ma imani kuma zai kara ma ka ga lalle Allah bai dace ba ya ce ayi aki bai dace ba ya hana aki haduwa saboda me irin wannan ayyukan to ya fi karfin ya ce ayi aki ya fi karfin ya ce a bari aki bari to wannan shine azzikru bil qalbi na uku azzikru bil badan ambatan Allah ta hanya gabban jiki su ne mi azzikiru bil badani wal jawari mislus sala sallah wannan da muke kaga ai daga gabban muke ko to shi ma sallah ambatoci sai sa Allah ce wa qimis salata li zikri a tsira sallah domin ambatona dama Allah ya shar'anta sallah ne domin ambace shi kuma a sallah mi muke ambatan Allah ne tun daga tsayuwa me kake wa da cewa Allahu akbar Allahu akbar menene ambatan Allah ne kai karatun alqur'ani a tsaye menene ambatan Allah ne kai ruku'i subhana rabbiyal azim ambatan Allah ne ka dago sami Allahu liman hamda ambatan Allah ne kai ruku sujada subhana rabbiyal ala ambatan Allah ne kaga duka menene duka ambato ne na Allah to kaga sallah da muke zikiri ne amma ita zikiri ce da mi bil jaware da gabobin mu ne muke azumi shi ma zikiri ne da gabobin jiki haka abin da ya shahi yin kyauta ko sadaka da gabobin ka ne kake ka dauka ka bada ko kuma kaje sada zumunci da gangan jikin ka ne zaka yi duka wasu nau'ikan ayyukan ibada da muke aikin haji da sauransu da gabobin mu su ma ana ce musu azzikir na kaga zikirin kala uku ne akwai zikiri da harshe karatun qur'ani da ambatan Allah akwai da gabobin jiki ayyukan ibada akwai zikiri da zuciya shine tana halittar Allah da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa to wannan duka ana ce musu azzikir da haka kenan Allah subhanahu wataala mala ya kawo mana aya wadda tana cikin suratul baqara aya ta 152 wanda zai ta nuna mana falala ambatan Allah kenan falala ambatan Allah ya hada duka wa'annan nau'uka guda uku da muka zana da yi da harshe da yi da zuciya da yi da gabobin jiki Allah ya ce fazkuruni azkurukum ku ambace ni zan ambace ku washkuruli kuma ku gode mini wala takfurun kuma kada ku butulce mini ma'ana kada ku kafirce mini to kalmar zikiri a Qur'ani ta zo a gurare guda 268 a duka alqur'ani a suna da a fi'ili aka ce a suna a nan ko kuma a fi'ili a verb ana yin samun kalmar zikiri ta zo a matsayin suna ko ta zo a matsayin fi'ili misali in aka ce uzkurullaha ka ambaci Allah nan fi'ili ne verb ne ma'ana umarni ne order ne ake ku ambaci Allah kaga nan mi ba suna bane ba fi'ili ne saboda umarni ne ake to zikran nan kuma nan ne suna ne kenan yanzu kaga kalmar zikiri a Qur'ani in ka hade tsakanin suna da fi'ili ta zo a gurare guda 268 ko ta zo so 286 kenan ta zo a afwan dai san su a san tweet 268 to a suna kadai ta zo so 114 san 14 adadin surorin alqur'ani surorin qur'ani guda ne 114 ko to kalmar zikiri a suna ta zo so 114 a qur'ani to yanzu kaga a 268 in kawo da 114 ne zai rage 154 san san kantakat to shine yazo a matsayin fi'ili to kuma in kana so kana iya samun su aya daya shine wannan aya da muka karanta ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha ko da zamu karanta a gaba ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseera a cikin suratul ahzab aya ta 41 kaga Allah ce yayi ku wanda kuka yi imani uzkurullaha ku ambaci Allah nan fi'ili ne yace zikran kaseera ambato miya to kaga nan suna ne kenan wannan shine adadin da Allah subhanahu wataala ya ambaci mi kalmar zikiri to wannan ayat da Allah ya ce fazkuruni azkurukum ku ambace ni za ambace ku washkuruni ku gode mini wala takfurun kada ku kafirce mini Imam al-Baghawi Allah ya ji kansa yana daga cikin manyan malamai na tafsiri yana da tafsirin da ake ce mai ma'alimut tanzil fi tafsirul qur'an indai tafsirin alqur'ani ne zaka yi to wannan litafin kana bukatar shi dama akwai litafai da malamai suka ce indai zaka yi tafsirin alqur'ani to dole ne sai ka karanta su daga cikin su akwai wannan tafsirin na ma'alimut tanzil fi tafsirul qur'an mujalladi 8 ne wanda ya wallafa shi ya rasu tun a hijirar bayan hijirar manzon Allah shekara ta 516 sanksan says ya mutu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana mai take da muhayyiddin miraya ko afwan muhayyi sunna miraya sunna saboda yayi wani littafi wanda yake ce mai sharhu sunna shi kuma mujalladi 15 ne wanda ya sharhi na sunna manzon Allah hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mujalladi 15 to dai wannan littafin aka sanya mai muhayyi sunna miraya sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi al-Husayn bin Mas'ud shi wannan Imam al-Baghawi to a cikin wannan tafsirin karkashin wannan aya me yace da Allah ya ce fazkuruni ku ambace ni yace ai uzkuruni fi ni'ima ku ringa tuna da ni a lokacin ni'ima warraha da yalwa azkurukum bi shiddati wal bala ni kuma Allah zan tuna da ku a lokacin tsanani da bala'i ma'ana mutane jiya zaka ga basa komawa zuwa ga Allah su ringa yin bautar Allah ambatan Allah sallah akan lokaci sai ya shiga matsala wani zo ta bukata amma duniya tana gara ina samun kuɗi komi normal ba ruwan shi da tana Allah ba ruwan shi da ya zo na ambaci Allah ba ruwan shi da karanta Qur'ani ba ruwan shi da ya zo masallaci ya yi sallah akan lokaci amma ga ganshi a sahun gaba to yana da bukata da zai ku ga bakan dida ba ɗan brebe ba wani zaka ganshi baka taba ganin shi a masallaci ba amma zaka ganshi wani haya goma ladan wani a sahun gaba zaka riga ganin shi ladan din ma in zai zo sheki tarro a masallaci saboda zai yana da bukata a wajen Allah brebe yake nema ko baka yake nema ko nukun kure yake nema to zaka ganshi kullun a masallaci a sahun gaba yake kuma zai zo kafin ladan yana ambatan Allah yana karatun Qur'ani yana istighfari yana sauran nau'ukan zikiri in aka yi da sallah bai tashi ya yi azkar na bayan sallah kuma ayi addu'a a zo a warko ayi addu'a a tsaki ayi addu'a to irin wannan abun bukata ce to so ake ka zamanto baya in ka shiga matsala ba baya ka shiga ba wata bukata ko wani tsanani ko bala'i bane ba za ka irin haka Allah ce uzkuruni ku ringa tunawa da ni ma'ana ku zamanto masu bauta mini masu ambato na bin ni'ima lokacin kana cikin halin ni'ima warraka da yalwa ba matsala ba to Allah ya ce to ni kuma na ma garanti tabbas in ka shiga bala'i da musiba zan kama dauki da agaji ai kai banzu ai bai an tambaye ka mutumin da shi a lokacin da yake cikin duniya tana gara mai komi normal baya wasa da ibada baya wasa da ambatan Allah to irin wannan Allah ya ce ku shiga matsala to Allah ya ce zan kama dauki to kaga shine nan abinda Allah yake ni uzkuruni fi ni'mati warraka saboda dabi'an mutane zaka ga mi mafi yawanci zaka ga a lokacin da mutum yake cikin halin yalwa da samu to zaka same shi mi baya bai kula bai cika kula da mi ba da lokacin shojan ambatan Allah ba yanzu ba kuna gani wanda muke yin sallah ba wani ana yi da sallah ma yadda ka san akan garwashi yake fakaka ya tashi ya huta to amma wani da yana da bukata bai huta to so ake ku baka da bukata ka ringa tsaya kana ambatan Allah to da ka shiga matsalar da bukata to Allah ce zai kama dauki shi kuma Imam Ibn Kasir wanda Imam Ibn Kasir shi ma na daga cikin malaman tafsiri wanda shi ma dole in zaka yi tafsiri ana bukatar tafsirin shi wanda shine ma ake mai tashe da mai tafsirul Qur'an al-Azim sunan shi Isma'il bin Umar bin Kasir duk da Ibn Kasir kal guda biyu ne akwai al-Qari'u akwai kuma al-Mufassir akwai makaranci mun sani bangaren al-Qira'at muna da al-Qurra'ul Ashara makaranta guda goma wanda aka rawaito ruwaya ce ta karatun al-Qur'ani guda goma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda misali daga ciki akwai Imam Asim kaga yana da ruwaya Shu'uba da Hafs kaga yanzu wannan karatun Hafs da ake yi ruwaya ce ta Asim malamin shine Asim yana da Shu'uba yana da mi yana da Hafs misali in ka dauki Imam Nafi al-Madani shi kuma yana da Qalun yana da mi yana da Warsh to shi kuma wannan akwai Ibn Kasir shi ana ce mai Abdullahi bin Kasir al-Makki dan Makani shi kuma yana da ruwaya mi shi kuma yana da ruwaya bazzi da kumbul wannan da ruwayoyi ne na Qur'ani yanzu wani zaka je yana ji kare yanzu abinda zai ba mu mamaki wa karatun Qur'ani ana karanta shi da nawa ruwaya guda 20 kai yanzu ka iya Hafs dai ka iya a cikin 20 saboda kowane malami kari yana da ruwaya biyu to yanzu ka iya Hafs ma'ana salon yadda ake karanta Qur'ani ka iya salo ɗaya daga cikin salo 20 shi yasa an gajo ta kira kaka yi mamaki akwai kira da ake karanta alhamdulillah rabbil alamina a Hausa da zaka zo ka ce alhamdulillah rabbil alamina kuskure ne ko a warshi ko a Qalun ba ce alhamdulillah rabbil alamina sai daga ce alhamdulillah rabbil alamin to akwai da ake ce alamina akwai kira da ake ce zirada kun ga sawadin ce ko sirada to akwai kira da ake karanta ziradal lazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallina to kenan dai shi wannan al-mufassir ne muke ni Ibn Kasir al-mufassir ad-Dimashqi shi dan Dimashqi ne kasar Sham kasar Siriya yanzu ya rasu bayan hijiran manzon Allah shekara ta 774 sai ta san su a san 14 amma shi wancan al-Qari din shi ya rasu ne a shekara ta 120 san zan bayan hijiran manzon Allah to shi wannan Ibn Kasir mai tafsirin al-Qur'an al-Azim wanda zaka ji malamai insa tafsiri zasu ce Ibn Kasir ya ce shi wannan mufassir a cikin tafsirin al-Qur'ani daidai wannan aya yace da Allah yace fazkuruni azkurukum ai uzkuruni bi ta'ati ku ambace ni ta hanyar mi yi mini da'a shine kuzukuruni ku ambace ni ma'ana ku zamanto masu yi mini da'a abinda nace ayi ku yi abinda nace a bari ku bari yace uzukurukum Allah ce zai ambace ku ko ai bi magfirati wa rahmati ni kuma zai ambace ku ta hanyar yi muku ma gafara da rahama ma'ana in ka zamanto mai yi ma Allah da'a da biyayya cikin abin da yace da abin da ya hana to shi kuma Allah ce zai ambace ka ta hanyar mi yi maka gafara da yi maka jinkai aya ta biyu Allah ce ya ayu wallazina amanu zukurullaha zikran kaseera ya ku wanda kuka yi imani ku ambace Allah ambato mai yawa yasa ka ce a duk ibadodi babu ibada da kaje Allah ya ce ayi ta diya he zikiri ba ce ba ai sallah diya ba ce ba azumi diya ba ce ba ai zakati diya me yasa saboda shi zikiri Allah ya ba da dama a kowane irin yanayi a kowane lokaci za a yi shi yasa zaka ga Allah ce allazina zukurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wanda suke ambatan Allah kiyaman a tsaye wa qu'udan da a zaune wa ala junubi ko a kwance mana zikirin ambatan Allah kana da dama kai shi a kowane ne kana tahiya a saman biloni a saman moto ne a cikin adedita ne a cikin mota ne kana tahiya kana ambatan Allah kana subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar kana tahiya kana karatun qur'ani a tsaye kake a zaune kake kana wani aiki wanki kake ko wani abu ko mata misali a gida mace tana shara mace tana dahuwar abinci tana wanke wanke tana wanki tana ambatan Allah tana astaghfirullah ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah shi ambatan Allah ana so a yawaita yin shi Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu zukurullaha ya ku wanda kuka imani ku ambaci Allah to me malaman tafsiri suka ce Imamul Baghawi a gargashin wannan aya yake cewa da Allah ce uzukurullaha ku ambaci Allah yace ai bil layli wan nahari a dare da yini fil barri wal bahri a lokacin da kuke cikin albar tudu saman kasa wal bahri lokacin da kuke cikin teku a cikin jirgin ruwa ku ambaci Allah kenan kana tahiya a bayan kasa a saman kasa ana so ku ambaci Allah a cikin teku a cikin jirgin ruwa ku ambaci Allah a yini ku ambaci Allah a dare ku ambaci Allah yace haka nan wa fi sihhati lokacin lafiya ka ambaci Allah wa fi suqumi lokacin da baka da lafiya ka zama to mai ambatar Allah wa fi sirri lokacin da kake a cikin wajen da kake banta kai kadai ne ba mai ganin ka ambaci Allah wa fil alaniya lokacin da kake cikin bainar jama'a ka ambaci Allah to shine uzkurullah ma'ana a wa'innan yene ka ambaci Allah zikran kaseera ai ambato mai yawa kenan ka zama to kana ambatan Allah ambato mai yawa shi yasa mu rike zikiri kala biyu ne akwai azzikrul mutlaq akwai azzikrul muqayyad akwai zikiri a sake ba amma ba kaidi ba ba a baka ba adadi ba number ba amma limit ba aka ce ga adadin da zaka yi ba ko an baka a sake an ce ko kai tai wannan ba bukata ka lissafa shine ake cewa zikrul mutlaq a sake kawai kai ta ambatan Allah misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da shine hadisi na karshe a cikin sahihul bukhari hadisi mai lamba 7563 sarki ya tabbata ga Allah sahihul bukhari hadisi 7563 kuma Imam al-Bukhari yace ya taso wayannan hadisan ne 7563 a cikin hadisi 6000 da ya haddace si san min hadis Imam al-Bukhari ya haddace da kanshi yace yidi tankade da rarraye ya taso hadisai ingantattu guda 7763 to a cikin sahihul bukhari wannan hadisin shine na ƙarshe da ya kawo shi hadisin Abi Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzo Allah ya ce akwai kalmomi guda biyu khafifatani ala lisani masu saukin fada ne akan harshe habibatani ila rahmani kuma abun soyuwa ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mana Allah yana sa a ringa karanta wannan kalmomin guda biyu Allah yana son su yana so a karanta kuma yana son mai karanta su kuma yace saqilatani fil mizani kuma suna da nauyi a mizani in aka zo aka dora su akan mizani balance ɗinka balance na ma'ana ma'auni a ranar tashin kiyama na ayyukan ka zaka ga yayi nauyi shine manzo Allah ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim shine mutun yace subhanallahi wa bihamdi sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdi yahudu godiya tabbata ga Allah subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah alazim mai girma to kaga nan manzo Allah bai hodi mana ba adadi ba kawai ya hodi mana falala yace in kana yin su Allah zai soka kuma suna da nauyi a mizani kuma suna da saukin hodi a baki subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim to kaga wanzu wannan kawai yinsu zakai tai ba tare da kalin sahaba saboda ba amma limit ba amma determinant wani adadi ba to wannan shi kake cewa zikirin mutlaq haka da manzo Allah ya ce yace ma wani sahabin shi ala adulluka ala khanzin min kunuzil janna din ba zan nuna ma ba taska daga cikin taskokin aljanna aka ce taska shine treasure wata taska a cikin aljanna yace bala ya rasulullahi yace to la haula wala quwwata illa billah yace fadin la haula wala quwwata illa billah taska ce daga cikin taskokin aljanna ma'ana da idan ka ce la haula wala quwwata illa billah to za a tanadar ma taska aljanna la haula wala quwwata za a tanadar ma la haula haka to shi ma wannan bai kalisa ba kawai zaka tai na uku misali na uku mazala sallallahu alaihi wasallama yace man qala subhanallahi alazim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil janna duk wanda yace subhanallahi alazim wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah mai girma wa bihamdihi yabo da guri ya tabbata ga Allah so daya za a da same itaciya aljanna shine nakhla dati itan dabino a cikin aljanna wanda inuwarsa mahayi a saman abun hawa zai iya shekara 60 bai wuta ba daga inuwar ba dabino da inuwarsa inda za ka hau saman doki kana tahiya sai ka shekara 60 ba kwata daga cikin inuwarsa ba umurinsa ba to duk in ka wadi so daya za a da sama duk in kai to shi ma ran ba kai dema ba tunda an ce ma duk in kai dai za a da sama yace a dabino to kawai kai tai mazala bai kai dai ba to amma irin zikirin da aka kayyade mana to kaga yanzu uzukurullahi zikirin gasira irin wannan zikirin mutlak to za kai tai ne ba tare da mi adadi ba ba tare da lissafi ba amma na biyu shine muqayyad wanda aka kayyade ma guri da lokaci to kuma sune azkar din da zamu gani a cikin wannan littafin zikirin da aka ce in za a shiga gida ake to sai za a shiga gida kada ake yin shi zikirin da ake hutuwa da gida sai in za a huto kada saboda an kayyade ma wajen yin shi wannan guri kenan ko akwai kuma number adadi kamar in aka yi da sallah subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 sai ka cika da la ilaha illallah duk da yana da nau'uka guda 6 in muka zo zamu gani a cikin azkarus saba ana ta raditu billahi rabba su uku ko to iya nan zaka tsaya baka kara bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama su uku baka kara akan haka saboda an kayyade ma adadin da zaka yi hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim sunwa so bakwai ko to baka huce wannan saboda me an kayyade ma idan haka kenan mu rige zikiri kala biyu ne wanda shari'a ta kayyade mana ta mana iyaka ta ce kaza zamu to kazan zamu ba ku kari babu rai amma wanda aka bar mana shi a saki a bude to wannan ba ya kalisa ba zaka ta yi ne iyayinka inna la la ya mallu hatta ta mallu haka mazalaci shi Allah baya kosawa sai dan ku ka kosa in zaka yi awa 20 da wuri kana ambatan Allah to Allah zai rubuta ma lada sai dai kai ka kosa ka daya amma ba dai mun shi Allah bai gajiya da rubuta ma lada ko ka ci taskar Allah za ta kare saboda mi ka wuni kana ambatan Allah ko kuma kana wani aiki na tsaya daga kenan da yawa mu zamanto masu ambatan Allah a cikin lokutan mu da yanayin mu a halin dadi da rashin dadi halin lafiya da rashin lafiya halin samu da rashin da kowane yanayi saboda manzo Allah ya tace kana zikrullaha fi kulli ayani a kowane yanayi manzo Allah yana ambaton Allah daga insha Allah anan zamu tsaya sai in Allah ya kai mu sati na gaba zamu dora a cikin fadlin zikir fata abin da muka faɗa na daidai Allah ya sa mu tare yin lada kuskure ya tantaba harshe kuma Allah ya fi mana subhanakallahu wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته